الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لبكم ونرنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar daya ga watan Rajab shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 5 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau bayan fi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
kamar mutum ne yace zai ami yanzuwar
to sai daga daki ba abin da kake nihi anan
eh
na ji bayanin naka abinda ban gane ba anan a radin kanka kana iya bari ko kuma kasancewar akwai wani hukunci na shari'a akan haka misali wai ka gama ce kana so daman kana da mata wanda kaga kana so ir uwar ta ce wanda dai shari'a bata haramta maka ba aurenta kamar misali kana aure da mace ba laifi kakan iya auro diyar kanan babanta ko ban babanta to sai uwayen suka ce a wai kar zumunci ya baci in suka ce ba za su baka ba shikenan dole zaka dangana amma abinda shari'a bata haramta ba al'ada bata haramtawa kenan in suka ce ba su yarda ba to shikenan ana dole ne zaka hakura amma in a shar'ance ne ya halatta ma'ana wanda diyarwa da diyarka ne kakan iya hada su ka aure su gaba daya ya abinda shari'a ta haramta yan uwa mata wanda uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya uwa kowa da tashi ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi wannan su ne Allah ya haramta hada su a lokaci guda da nasi na Al-Qur'ani Allah ya ce wa an tajima ubainal ukhtaini illa ma qad sala an haramta muku auren mata waɗanda suke ƴan uwan juna a lokaci guda sai dai abin da ya riga ya gabata idan aka wayi gari yau kana aure da mace biyu ainihi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma ubansu ɗaya uwa kowa da tashi ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi akan rashin sani idan wa'azi ya cin maka to a wannan lokaci dole zaka zabi dai ka rabu da daya a gane ko to amma bayan ka saki daya bayan ka saki ya ba laifi kakan iya auren kanwa shi iya abin da yake haramun hada su a lokaci guda Usman Allah ya kara masa yadda farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa diyar mai suna Ruqayya bayan Allah ya mata rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura masa kanwarta ita ce Ummu Kulsum ita ma Allah ya mata rasuwa manzon Allah yace inda akwai wata dana ƙara masa to iya abin da yake haramun hada ɗan uwan juna uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya uwa kowa da kashi ko kuma uwa ɗaya uba kowa da nashi a lokaci guda wannan shine haramun amma bayan din ka sake ta ba laifi kakan iya auren kanwar ko ka sake kanwar kana iya auren yayi ko kuma ɗaya Allah ya mata rasuwa ba laifi kakan iya auren kanwar ta haka nan dadin fa'ida hada mace da ammarta ko khalarta a lokaci guda shi ma wannan haramun ne kana aure da mace ka auro wato shine kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta ko kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ka zo ka hada su a lokaci guda wannan haramun ne amma in ka riga ka sake ta ba laifi kana iya auro kanwar mahaifinta ko kuma yar mahaifinta ko kanwar uwarta ko yar uwarta amma a lokaci guda ka hada su haramun ne wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta tabbatar mana da haramcin haka na'am babu wani dalili a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa sahu na biyu ga ta inda ake fara shi ta ko ina aka fara shi yayi illa kasancewar wancan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa damantawa na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana farawa da dama tace a wajen sanya takalmansa haka nan a wajen sarce kai haka nan a wajen tsarkinsa tace kai a cikin lamarinsa gaba daya farawa da dama na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan iya aro wannan hadisi yayi amfani da shi amma babu dalili a bayyane na cewa sahu na biyu ga kai da ake fara shi na'am
ya halitta mutum ya kara bayan an kare sauran karshen mutum ya tsada ida a cewa la ilaha illallah ya kara sallallahu alaihi
wai wa dangane da kwaikwayon lada ne a ƙarshen kiran sallah idan ya ce la ilaha illallah ko kuma a cikin iqama a ƙarshen ya ce la ilaha illallah za ka iya ƙarawa ka ce wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma ka ce muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in ta fuskar kwaikwayon lada ne bai ya halatta saboda ƙari ne a cikin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama chayi da mu idza sami'tumul mu'adhdhin yu'adhdhin fa qulu misla ma yaqul idan kun ji ladani na kiran sallah manzon Allah yace ku faɗi kwatancin abin da ya faɗa kaga in kwatancin abin da ya faɗa zaka faɗa ba maganar ka wuce iyaka ka ƙara wani abu akan abin da ya faɗa saboda shi lafazin al-misl a yare na larabci abubuwa biyu waɗanda suke tamka da tamka ba wanda ya zarta bane chai fa qulu misla ma yaqul ku faɗi kwatancin abin da ya faɗa don haka hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta umar Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa idan duk wanda ya ji ladani ya ce Allahu akbar Allahu akbar فقال الله اكبر الله اكبر واذا قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله واذا قال اشهد ان محمد رسول الله فقال اشهد ان محمد رسول الله واذا قال هيا على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال هيا على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله وإذا قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر فإذا قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله وزع الله يجي وجبت له شفاعة يوم القيامة عمر يا حكيت wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ake kwaikwayon ladani duk wanda ya kwaikwayi ladani ya fadi kwatancin abin da ya fada tun daga farko har ƙarshe inda zaka samu canji da shi shine akan hayya ala sala hayya ala fala idan yace hayya ala sala ba zaka ce ba hayya ala sala sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah haka in yace hayya ala fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah kuskure ne a hayya ala fala wasu su ce ma sha Allahu la quwwata illa billah iya abinda manzon Allah ya tabbatar mana da hayya alal fala da hayya alal sala gaba daya abinda zaka fada la hawla wala quwwata illa billah. A ƙarshe Umar yace manzon Allah yace fa iza qala la ilaha illa Allah qala la ilaha illa Allah kaga babu aidatin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah yace duk wanda ya kwaikwayi ladani haka ceto na ya cancanta gare shi a ranar kiyama. Dan haka ba maganar karawa haka ita ma iqama kiran sallani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa baina kulli azanaini iqama sakanin dukkan wato wannan baina kulli azanaini salatu manzo Allah yace sakanin dukkan kiran sallah biyu kiran sallah na farko kiran sallah wanda yake sananni na biyu shine iqama manzo Allah yace akwai sallah ta nafila to dan haka kasancewar shi ma akwai lafazin da kada kamaci sala sai su ringa cewa aqamaha Allah wa adamaha wannan shi ma bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Irin da kiran sallah zaka fada la hawla wala quwwata illa billah. Ware tunda ita ma kiran sallah ne. Na'am.
Kuma mutumin da kuke da abin shi haka. A lokacin shi ka duki abin shi. Ne ya ce ma ko
wai mutumin da kake tare da shi wanda in ka taba kayan shi a gaban idan shi ba zai ce ma komai ba bayan idan shi kana iya dauka bayya halatta sai in ka tabbatar da cewa akwai izinin shi game da haka ya riga ya gabata ta kan iya yiwa a gaban idan nashi ma ka dauka saboda jin kunyar ka ne ya kyale ka dan haka cin dukiyar jama'a ba da dadin rai ba wannan haramu ne bayya halatta ka tirsasa mutum ka san ba zai yi magana ba ka dauka yin shi haka nan dan kawai jin kunya ya kyale ka dole in zaka dawo abun mutum a gaban idan shi ma ya kamata ka nemi izinin shi saboda ta kan iya yiwuwa kawai kunyar ka ne zai yi kyale ka ka dauka ba tare da ran shi ya so ba to haka ko bayan idan shi dole sai ka nemi izinin shi. Na'am. Wai diyar matar babanka mahaifinka ya auri mace ta zo da abula shin zaka iya aurenta babu dalilin da ya haramta kware iya abin da yake haramun matar da mahaifinka ya aura ko da bai shiga daki da ita ba to wannan haramun ne akan ka ka aure ta in dai mahaifinka ya auri mace ko da bai shiga daki da ita ba haramun ne kai ka aure ta amma diyar matar babanka wanda haliyan ita wannan mata a matsayin matar babanka take ko kuma sun riga sun rabu to wannan duka ya halatta ka aure ta a wannan lokaci ko bayan haka shi yana aure da uwar kai kuma kana aure da diyar wannan duka ya halatta babu dalilin da ya haramta diyar wani kenan can daban wanda ba diyar babanka bace amma kuma sharadi anan kar ya zamanto a nan gidan naku aka bata nono aka shayar da ita in an shayar da ita anan to ta zamanto ir uwarka dan ita ce ake cewa al-uqtu minar rada'a shine ubangiji ta'ala yake cewa wa akhawatukum minar rada'a an haramta muku wato auren ƴan uwanku mata waɗanda suke na shayarwa idan misali an zo da ita anan mahaifinka ana shayar da ita kenan anan mahaifinka ya mahaifinka ya auri matar kenan anan gidanku aka shayar da ita to wannan haramun ne me yasa saboda kasancewar ita ƴan uwa ta shayarwa dukkan waɗanda suka gabata da wanda za su biyo baya gaba ɗaya ƴan uwanta ne don haka haramun ne aure tsakaninsu amma in kaman bayan an yaye ta ne wannan ya halatta mutum ya aura. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya karshen babi na 53 baban da ke bayani dangane da tsayuwa ta Arafa da yin addu'a ita tsayuwa ta Arafa kamar yanda bayani ya gabata na kasancewa ran 9 ga watan Zulhijja. Sannan yini ne wanda yake ma'abucin albarka, har ma malamai suka yi bayani daki-daki akan cewa addini na duniya gaba daya a tsawon shekara babu fiyayyen yini sama da yinin Arafa. Kenan wannan in mun kalli bangaren yini kenan, saboda yini ne wanda kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, a ran nan Ubangiji subhanahu wata'ala na kusantar bayansa, sai ya ma mala'iku alfahari da jama'a ta mu'minai waɗanda suka zo suka tsaya a Arafa. Ubangiji ta'ala sai ya ringa cewa wai bayin nan nawa mi suke nufi, tare da cewa ya fi kowa sanin abin da suke nufi. Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikunsa ya ce ku shaida gaba ɗayansu na gafarta musu. To don haka kasancewar a ran nan Ubangiji subhanahu wata'ala yake kusantar bayansa. Sannan kasancewar daga cikin addu'ar da ake buƙatar mumini ya naci a yini na Arafa shine addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dan Allah ya ce fiyayyar addu'a ita ce addu'a ta yinin Arafa, fiyayyen abinda ni na faɗa da annabawan da suka gabace ni. Manzo Allah ya ce shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Don haka ake buƙatar mumini duk wanda Allah ya masa dace game da zuwa wannan wuri, to ana buƙatar tsawon yininsa ya bada lokaci game da kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wata'ala, ya roƙe shi dukkan wasu buƙatu na duniya da lahira. Don haka a nan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka shar'anta mana yin jami'i tsakanin azzahar da la'asar, a farkon azzahar sai a yi azzahar da la'asar domin ka samu lokacin da za ka yi ta'addu'a har izuwa faɗawar rana ga wanda ya tsaya a yini. Don haka kasancewar wannan addu'a kwa ka yi a zaune, in ka gaji ka yi tsaye, in ka gaji a kwance ma sai ka yi. In aka ce tsayuwar Arafa, kar ka fahimci cewa mutum ya je kan dutse ya wuna a rana a tsaye, ba haka ake nihi ba. In aka ce tsayuwa Arafa shine ka wuna a wannan zagaya, shine ake nihi, ko barci ka yi sunanka mai tsayuwa Arafa. Abin takaici a nan wasu malamai waɗanda suke ƴan damfara ba abin da yake kai su illa tsubbu da yaudaran mutane, wallahi tallahi za ka ga suna karɓar kuɗaɗen mutane suna bin mutane ka kawo yauyi ne mai albarka, amma sauka alƙur'ani za a maka kaza za a maka kaza. Wallahi tallahi akwai malamin da na gani a garin nan wanda duk shekara sai ya je, kuma ba komai ba yake kai shi illa tsubbu da damfara, musamman in ya san cewa waɗannan masu kuɗi ne ko ƴaƴan masu kuɗi. Domin na zama shaida akan haka, akwai ƴaƴan wasu masu kuɗi biyu lokacin muna can muna zaune, ya tura a kirawo su, aka yi katari kwa a lokaci ɗaya tare muke da su a can. Suka zo shi da kananshi yana can yana wasu addu'o'in shi, yana addu'o'in su ya ɓata musu lokaci. To da yake wayayye ne, sai ce wai kai mu muke nema a wajen shi, kin mu kusaciye da Ubangiji? Ya ce kai tashi mu tafi yau. Wallahi tallahi abubuwa ne waɗanda suke na takaici. Wani ya zo ya isko ni lokacin muna can, ya ce mun da Allah wa ne, ya ce a samu mu waɗanda za su mun sauka Alƙur'ani yau. Na ce masa kamar ƙaƙa a sauke ma Alƙur'ani, a ina da wasu buƙatu. Na ce wai fika kusa da Ubangiji a yau. Na ce abinda ake bukata ka tsaya ka kaskanta kai ka roki Ubangijinka, duk abinda kake da bukatu na duniya da lahira ka daga hannu ka roki Ubangijinka. Maganar sai ka sanya wani tsani tsakaninka da Ubangijinka bata mata so ba. ta kan iya yiwa shi wanda zaka ce ka biyo ta kan shi kai ka fi shi kusaci da Ubangiji, ƙarya nawa yayi anan, damfara nawa yayi ma mutane a sunan cewa wai zai roƙa ma Allah wai a wannan yinin Arafa. To wallahi dan kar ku banci haka, da yawa da suke zuwa wallahi malam tsubuce suke zuwa da damfara a wannan lokacin hajjin su cin kasuwa ne suke zuwa ba komai ba. Dan haka yinin Arafa yini ne ma abucin albarka, ka roƙa ma kanka, ka roƙa ma iyalinka, ka roƙa ma amannan arziki da dukkan waɗanda suke makusanta, duk abin da kake da bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙa. Wanda kuma bayani ya gabata, ita addu'a ba wani abu bane ba wanda Allah ya bautar da mu cewa dole sai da yaren Larabci. Duk harshen da kake ji da shi zaka daga hannu, ya Allah bani kaza, ya Allah kare ni kaza, ya Allah ina da bukatar kaza a wajenka, ya Allah ka bani, haka zaka nace kai ta addu'a har akai lokacin fadawar rana. To dan haka daga cikin addu'ar da ake bukata mutum ya yawaita fadar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir. In kai ka daga hannunka ka ce ya Allah bani kaza, ya Allah kare ni kaza, irin su istighfari, irin su salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, irin waɗannan addu'o'i duk su ne dace mutum ya yawaita a wannan yini. Kuma akwai wasu littattafai waɗanda suke na kwashe-kwashe wanda ga addu'ar yinin Arafa, ga addu'ar menene, ga addu'ar menene, wannan duka bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Iya abin da ya tabbata wannan addu'a daidai yace fiyayyar addu'a ita ce addu'a ta ranar Arafa. Fiyayyen abin da na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yau za mu tashi babi na 54. Qala Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah, babu ma jaa anna arafata kullaha mawqif. قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنه وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى واد محسر فقرأ ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر واستفتته جارية شابة من خثأم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريدة الله في الحج أبا يجزئ أن أحج عنه قال حجي عن أبيك قال ولو أعونك الفضل فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله لما لويت أنك ابني أمك قال رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أهلك قال هلك أو قصر ولا حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال irmi wala haraj. Qal thumma atal bayt faqafa bi thumma ata zamzam faqal ya bani abdil muttalib lawla an yaglibakum alayhi an-nas lanaza'at. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا والعمل على هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. قال وزيد بن علي هو بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. Wato malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lalle Arafa gaba ɗayan ta wurin tsayuwa ne. Shi lafazin Arafa sunan wani daji ne wanda yake na musamman wanda ke wajen Makka, wanda daga birnin Makka zuwa Arafa akalla tafiyar ta kai kusan kilo 20, tunda daga Muzdalifa ma zuwa Arafa za ka yi tafiya ta kai kilo 12 ko sama da haka. Suna ne wanda yake na wuri. Wasu sun ce an ambace shi Arafa domin kasancewar anan ne Adam alayhi salam ya sani Hawwa lokacin da Allah ya sauko su daga gidan aljanna, duk da cewa kamar yanda bayani ya gabata babu wani dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da haka. Wannan daji wanda ake kiran shi Arafa gaba ɗayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ga farkonsa ga ƙarshen sa. A iya wannan zagaye ake buƙatar mutum ya je ya tsaya, dan ba sai ka je ba ka ce daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya kai ma za ka tsaya, wanda shi musulunci addini ne wanda yake mai sauki. Maganar cewa kowa sai ya je daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya, to babu wanda zai tsaya, saboda mutum miliyan nawa suke yin haji. In ta kamarka karfi da dubara ko sammako to wani ya fi ka. To don haka anan shi ne za mu ga kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade. Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ke cewa waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi Arafa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya anan Arafa. Fa qala sai ya ce hadhihi Arafa. Manzon Allah ya ce nan da kuke gani gaba daya, manzon Allah ya ce shi ne Arafa. Sai ya ce wa haza huwa al-mawqif. Manzon Allah ya ce wannan kuma shi ne wurin tsayuwa wanda Allah ya shar'anta mana a ran 9 ga watan Zulhijja ga duk mutumin da ya zo da niyyar haji. Sai ya ce wa Arafatu kulluha mawqif. Arafa gaba ɗayanta manzon Allah ya ce wurin tsayuwa ne, dan karkace sai inda manzon Allah ya tsaya nan zaka zo ka tsaya. Manzon Allah ya ce dukkan ta wurin tsayuwa ne. Misali yanzu kaddara cewa kamar mu ce wancan fili hilin balo a ce nan ne Arafa, to abinda ake bukata cikin wannan zagaye mutum ya zo ya wuni, in dai kauna anan to sunan ka mai tsayuwa Arafa. To da haka kasancewar shi ne a nan za ka ga wasu tun da farar safiya sun je sun yaɓe wani dutse wanda ake kiran shi Jabalur Rahma, wanda lalle kusan Jabalur Rahma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya, wanda kuma ya mai da dutsen bayansa. To amma ba wanda ya sa ka cewa sai ka je ka hau dutse, kuma ba wanda ya sa ka cewa sai ka zo ka wuna a tsaye. Malamin da nake muku ishara haka yake kwasar jahilai a nan Arafa, ya ja su tafi can su wuna a rana a tsaye yana wasu addu'o'insa waɗanda ba su da kai balantana kafa ya daga murya yana yi suna amin wallahi ba komai bai ke nihi illa su tattara masa abin duniya da neman suna da nuna cewa shi shine wali to dan haka kasancewar duk inda ka yada tabarmarka indai a cikin zagayen arfa ne to ka wuna ana ba maganar ba wanda ya saka cewa sai ka tashi ka je gindin wani dutse ka wuna a rana aske wannan jahilci ne da dakikanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya sai ya ce arfa gaba dayinta manzo Allah ya ce wurin tsayuwa ne wannan kuma zai nuna mana ita ibada biyayya ce ta ina muka san cewa wannan wuri shine ya dace a zuwa tsaya ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda zaka zo ka ke banci wani wuri ka tsaya a ran tarra watan Zulhijja ka ce kai sunan mai tsayuwa Arafa ne wannan shirme ne da hayaniya ba haji bace dan haka ibada dole abinda aka ce kai shine zaka yi kamar yanda bayani ya gabata al-usulus sita abubuwa guda shida wanda duk wani abu mai sunan ibada ka kawo shi ka dora shi akan wannan sikeli in yayi daidai ka ci gaba da yi in ko bai daidai ba imma zaka sauki abu na farko sababi ba wanda ya isa ya ba wani abu mai sunan ibada sababi illa Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa kamar yanda muka yi bayanin waye ba mu cewa yin raka'a biyu ga duk mutumin da ya shiga masallaci da zama cewa ibada ce menene sababin yin ta shine shiga masallaci wanda ya bamu wannan sababi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ba mu sababin cewa in rana ta dishe ko wata ya dishe cewa mu hada a masallaci mu yi sallah domin Allah ya yi mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya nuna mana wannan shine sababin yin ta haka nan adadi ba wanda ya isa ya ba wata ibada adadi illa Allah subhanahu wataala ko manzon sa waye ba mu adadin cewa azhar raka'a hudu la'asar hudu magriba uku isha hudu asuba biyu waye ba mu adadin azumi a tsawon shekara 30 ko 30 ba daya waye ba mu adadin cewa gabaƙuwan da ake wankewa a cikin arwalla kowace gaba uku za a wanke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk wanda yace maka je ka kai adadi kaza tambaye shi kafin lokaci ya kure shin Allah ne ya bada wannan adadi ko manzon sa in babu dalili mai damu shi adadin shi ko ba abu da take iya gurgurdan yanda zakai kai ba wanda ya isa ya ba wata ibada adadi illa Allah subhanahu wataala ko manzon sa abu na uku shine jinsi ba wanda ya isa ya ce maka da iri kaza za a yi an gane ko kaza za a yanka dabba mai kaza ko abu kaza cewa sai da irin abu kaza za a yi ba wanda ya isa ya bada jinsi illa Allah subhanahu wataala ko manzon sa waye ba mu cewa layya ga irin dabobin da ake in ma raƙumi ko kuma saniya ko tumkiya ko akuya ta ina muka san wannan jinsi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan wato shine kaifiya ba wanda ya isa ya ba wata ibada kaifiya ya ce daga kaza za a fara kuma da kaza za a gama waye nuna mana in za a yi arwalla cewa hannu ake fara wankewa sannan a kurkure baki a shaka sannan a wanke fuska sannan a wanke hannun dama a wanke na hagun a shafa ruwa a kai sannan a wanke kafar dama a gama da kafar hagun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda za ka fara arwalla da wanke kawahuwa ka ida da wanke fuska arwalla ba ta yi ba su domin ka yi ta bayan da aka ce a yi ba an gane ku kaifiya dole sai ta hanyar Allah subhanahu wataala ko manzon sa haka idan ka dauki zamani ba wanda ya isa ya ce a zamani kaza za a yi kaza sai Allah subhanahu wataala ko manzon sa waye nuna mana tsayuwa ta Arafa a rantar ga watan Zulhijja ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye nuna mana cewa azhar sai rana ta gushe ake yi inda zaka yi azhar kafin gushewar rana misali karfe 9 ko karfe 10 wannan kayi a banza domin sallah ba abin nan ta lokaci gare ta ubangiji subhanahu wataala shi ya tabbatar mana cewa salloli suna da lokaci ko manzon Allah ya mana bayani dai bayan daya innas salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta takanas Allah ya turo da jibrilu alaihi salam washe garin mi'raji aka nuna masa kowace sallah ga farkon lokacin ta ga karshen ta wanda kar mu manta ya gabata dan haka duk wani abu wanda yake mai sunan ibada ba wanda ya isa ya bashi zamani sai Allah subhanahu wataala ko manzon sa mahallin shahid cikon na shidda wuri ba wanda yace ce wuri kaza za a zo ai kaza sai Allah subhanahu wataala ko manzansa dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kayyade mana wannan wuri yace mana shine Arafa an gane ko sai yake cewa me yake cewa sai yake cewa hazihi Arafa manzon Allah yace wannan ita ce Arafa sai yace wa haza huwal mawqif wannan shine wurin tsayuwa sai yace wa arafatu kulluha mawqif Arafa gaba ɗayan ta manzon Allah yace wurin tsayuwa ne dan haka wannan wallahi a matsayin ka na mumini in dai ka kiyaye waɗannan usulul sitta to babu wanda zai baka gaban kaikai ya bata maka lokaci kai ta ibada a banza dole ka kiyaye duk mutumin da yace maka a farko dai adadi kaza zaka yi sai ka ce masa Allah ya bada wannan adadi ko manzansa ko kuma yace da irin abu kaza za a yi sai ka ce Allah ne ya kayyade ko manzansa da iri kaza za a yi abu na uku kaifiya yace daga kaza za a fara a gama kaza sai ka tambaye shi Allah ne ya bada kaifiyar ko manzansa sannan na hudu shine sababi in yace maka duk lokacin da aka yi kaza kaza za ka yi sai ka tambaye shi menene sababin Allah yace ai ko manzansa na shida na biyar kenan zamani duk wanda yace a lokaci kaza za ka je kai kaza yace ma abu kaza mai sunan ibada a lokaci kaza za a yi sai ka tambaye shi wa ya bada wannan zamani haka nan wuri wanda yace maka a wuri kaza za a yi wannan sune yake kiran su al-usulus sitta to dan haka dai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kayyade mana wannan wuri wanda za a zo a tsaya mai suna Arafa kuma shi ya nuna mana ga ranar da za a zo a tsaya shine ran wato 9 ga watan Zulhijja sai yace thumma afaba hina garabati shams sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya kwararo kenan daga Arafa a lokacin da rana ta fada manzo Allah ya fito daga cikin zagayen Arafa wannan shine dalilin da yake nuna mana duk mutumin da yaje ya tsaya a cikin yini to bayyana halatta ya fita daga zagayen Arafa sai rana ta fada shi tsayuwa Arafa kamar yanda bayani ya gabata gimshiki ne daga cikin gimshikai hudu na haji duk wanda ya haji in dai bai tsaya ba a Arafa to ba shi da haji to amma in ka tsaya a cikin yini kaiwa zuwa fadawar rana wannan wajibi ne kafin rana ta fada in ka fito daga zagayen Arafa hajjin ka haji ce ingantacce illa kasancewar ta sami gibi dole sai ka cike gurbin da abinda zaka cike gurbin shine yanka hadaya ka yanka rago ko kai azumi uku ko ka ciyar da miskini shida in ba ka da ragon da zaka yanka an gane kenan kai magariba kai fadawar rana wannan wajibi ne amma tsayuwar in ka je ka tsaya a ran 9 ga wata tsayuwa in kai ta daidai da minti guda to sunan ka mai tsayuwa Arafa in dai a cikin zagayen ka je ka tsaya to ka tsaya a Arafa kaiwa magariba wannan wajibi ne in ka fito kafin rana ta fada to wannan dole sai ka ba da fidiya an gane ko shine yanka rago ko azumi uku ko kuma ciyar da miskini shida to shine anan yace thumma afada hina garabati shams sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya kwararo zuwa Muzdalifa daga nan Arafa kenan lokacin da rana ta fada wa ardafa Usama ibn Zaid manzon Allah sai ya goye Usama ibn Zaid wato akan raƙuminsa lafazin ardafa ma'khuzun ne min al-irdaf al-irdaf shine ka hau abun hawa ka goye wani a bayanka shine ar-ridif kenan an ciro shi ne daga ar-ridif ar-ridif shine kuturi sai yace wa ja'ala yushiru bi yadihi ala hay'ati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato sai ya hadu yana nuni da hannunsa kamar yanda yake ma'ana yana tafiya kamar yanda ya saba tafiyar shi ta al'ada shine yace ala hay'atihi abusa yanda yake manzo Allah sai ya hadu yana ma jama'a nuni wannasu yadribuna yaminan wa shimala dama da haunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a suna bugun raƙuminsu kowa yana buga dabbar shi ana gaugawa yantafitu ilaihim manzo Allah yana waiwayawa gare su wa yaqul yana cewa ya ayyuhan nas alaikum sakina ya ku jama'a kula zunci nutsuwa ma'ana abu asannu haka manzo Allah yake faɗa domin jama'a su gaugawa suke dama da haunin kowa sai buga raƙumi yake dawa ne wanda yake mai tsawo daga Arafa zuwa Muzdalifa kamar yadda bayani ya gabata kusan tafiyar kilo 12 ne. Abun mamaki so da yawa dan kafa yakan fi dan mota sauki. Idan a kafa ka zo daga Arafa zuwa Muzdalifa kafin karfe 9 zaka iya isuwa. Amma in ka sake a mota wani lokaci sai 12 ko bayan 12 wasu sai kusan asuba ma suke isuwa saboda cinkoson jama'a. To amma alhamdulillahi yanzu an yi hanyoyi na jiragen kasa waɗanda suke masu gaugawa ta gaske wanda su suke jigilar alhazai daga Arafa zuwa Muzdalifa daga Muzdalifa hannu su dauka su kai Mina. To dan haka kasancewar shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ayyuhan nas ya ku jama'a alaikum sakina ma'ana ku lazincin suwa lafazin alaikum wato ismu fi'il al-amr ne ma'ana anan al-igra ne manzo Allah yana shuna su zuwa abin da ya dace alaikum sakina ay ilzamu sakina ku lazincin suwa ma'ana ku bu asannu akan wannan hanya dadin fa'ida daga Arafa zuwa Muzdalifa iya abinda ake bukata jama'a su yawaita na zikiri shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ko kuma allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd wannan domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin dawowa daga Arafa zuwa Muzdalifa wasu suna labbaika wasu suna kabbara babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aibanta kowa manzon Allah ya tabbatar da shi akan abin da yake shine sai ya ce kuma ata jama'an sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai isu Muzdalifa lafazin jam suna ne daga cikin sunayen Muzdalifa wasu malamai suka ce an ambace shi jam domin anan Adam da Hawwa wato suka hadu lokacin da aka saukar da su daga aljanna haka wasu malamai suka ce shi ma dai babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna haka shine yace kuma ata jam'an sannan manzon Allah sai ya iso Muzdalifa an gane ku suna ne kenan daga cikin sunayen wannan dawa fa salla bihi musallatayn jami'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallolin nan guda biyu gaba daya ma'ana magriba da isha akai jami'un su wannan ke nuna mana iya abin da yake sunna idan rana ta fada kuna Arafa ba maganar cewa ku yi magriba anan kuma ba maganar ku yi magriba akan hanya iya abinda ake bukata sai in kun iso Muzdalifa sannan ku yi jami'i zamu iske yanda ake yin wannan jami'i an gane sai dai in ka ji tsoron kafin ka iso Muzdalifa ma'ana lokaci zai fita al-fajr zai keto to sai kai magarba da ishaqinka akan hanya shine yace falamma asbaha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari a nan Muzdalifa a ta kasa manzon Allah sai ya ji kan wani dutse an gane ko wanda ake kiran shi kaza fa waqafa alaihi manzon Allah ya tsaya a kansa wa qala sai ya ce haza kaza wannan dai shine dutsen kaza sai ya ce wa huwa al-mawqif manzon Allah ya ce wannan shine wurin tsayuwa sai ya ce wa jam'un kulluha mawqif Muzdalifa gaba ɗayan ta manzon Allah ya ce wurin tsayuwa ne ita ma Muzdalifa tana da farko tana da ƙarshe farkonta daga can yana iyaka da filin Arafa daga filin Arafa in ka fito kawai Muzdalifa zaka shigo wanda Muzdalifa kuma in ka zo karshen ta tana iyaka kuma da fili wanda yake da Mina a wannan daji na Muzdalifa wanda fadin dawa na Muzdalifa ya kai kusan kilo 5 ko sama da haka ya fi kilo 5 tsawon shi ma ba ma fadin shi ba tukun wani kilo 5 to a wannan fili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade Muzdalifa duk inda ka samu nan zaka yada shimfudarka ka kwanta ba maganar cewa sai naji wuri kaza daidai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya shi dai ya tsaya anan sai yake cewa wa jam'un kulluha mawtu sai yace Muzdalifa gaba ɗayan ta wurin tsayuwa ne kuma afaba sannan kenan da aka wayi gari kenan daga nan Muzdalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gangara hatta taha ila wadi muhassir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya isa zuwa wani kwari wanda ake kiran shi wadi muhassir an ambace shi da wannan suna malamai suka ce domin anan ne wato jiwa wadda Abraha yazo da ita domin rushe Ka'aba anan ne ta gajiya ta kasa gaba ta kasa baya wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya jefe su da wani kartushi wanda yake na musamman shine yake cewa wa arsala alaihim tayran ababi dan haka kenan min al-ihsar ne al-ihsar ko kuma min al-hasr al-hasr kenan shine al-iya ma'ana gajiyawa to dan haka ake kiran shi wadi muhassir shine yace kuma afara sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwararo hattanta ha ila wadi muhassir har yazo zuwa wadi muhassir fa qara'a naqatahu lokacin da yazo wadi muhassir manzon Allah sai ya bigi taguwar shi wato da bulala lafazin fa qara'a an ciro shi ne daga mikra'a in aka ce al mikra'a ita ce bulala sai ya bigi taguwar sa fa khabbat wato sai ta yi gaugawa hatta jawazal wadiya har sai da yi kitare wannan kwari shine malamai suka ce sunna ne idan mutum yazo wadin muhassir wato ne yi gaugawar tafiya ya kitare kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo wurin sai ya bigi taguwar sa ta zabura ta yi gaugawa har ya kitare wurin shine yace fa waqafa da manzon Allah ya kitare wadi muhassir sai manzon Allah ya tsaya wa ardafa al-fadla sai ya goya al-fadl ibn abbas an gane shi al-fadl dan uwan abdullahi dan abbas ne shi ma da ne na al-abbas ibn abdul muttalib shine yace wa ardafa al-fadla kenan can bayan manzon Allah ya goyo kenan usama kenan da aka zo nan sai manzon Allah ya sauke usama sannan kuma sai ya goya wato al-fadl ibn abbas kuma atal jamra sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo wato shine wurin jifa wanda a Hausa ake kiran shi jifar shaydan an gane ku wanda ita wannan aljamra ita ce aljamra al-uliya ko kuma ka kiraye ta aljamratul kubra domin ramun guda uku ne akwai aljamratul kubra akwai aljamratul wusda sannan akwai kuma aljamratul sugra wanda farko idan ka zo daga Mina daga Muzdalifa a ran 10 ga wata ramin da zaka fara iskewa shine kenan ake kira aljamratus sugra karamin tuba shi bane zaka jefa a ran nan sai ka ketare shi zaka iske na biyu shine ake kiran shi aljamratus wusda ta tsakiya kenan sannan na can karshen wanda yake kusa da Makka shine ake kiran shi aljamratul kubra to wannan shine ake jefa shine anan yace kuma atal jamra kenan sai yazo aljamratul kubra kenan katin rami inda ake jifa wanda asali dai da wani gimshiki ne akwai rami a wurin wanda ake jifa to ba ana nihin cewa wannan gimshiki shi ake bukatar ka jefe shi ba dadin hannu ba ake nihi a duna iya a wannan gimshiki da aka yi alama ce abinda ake bukata dan zagayen nan shi ake bukatar wato tsakuwar da zaka jefa ta fada nan to sai ya kasance an ringa samun cinkusu har ma akan tattaki jama'a wasu anan Allah yake karbar rayukansu saboda wuri ne wanda jama'a suke haduwa kuma a kusan lokaci guda wanda kuma abinda ya ringa janyo matsaloli a baya kafin a gane saboda shi a kullum mutum yakan gane wasu abu da bai gane ba na kuskure sannan kuma mutum ya kauce masa so da yawa mutane in an kwana a can an je an yi na a Arafa sannan an zo Muzdalifa da tabarma da wasu kaya da menene in mutum ya zo da wannan kaya a jikin shi da wata tabarma da wani burgo da wani wannan da su zai ce je ya yi fa to wannan kaya in aka yi katari suka zube duk wanda ya tuntube da wannan kaya duk wanda ya zo kuma sai ya tuntube ya fada kai shi an danne jama'a irin wannan don haka sai ake sa ɗan sanda in ka zo da kaya ba ka wucewa sai dai ka ajiye su to har aka samu wayewa da ci gaba wannan maimakon wannan gimshiki sai aka rushe shi sai aka yi wata katanga wanda wurin kuma kusan hawa uku ne wasu su yi a ƙasa wasu su yi a hawa na farko wasu su yi a hawa na biyu wanda kuma hanyar masu shiga daban kuma hanyar masu fita daban wanda an haɗa sujina kowa ya kama hannun kowa an yi hanya kenan in ka wuce ba maganar ka dawo kenan sai dai ka bi wata hanya maimakon kenan in ka buka ce ka dawo ta hanyar da ka shiga kenan ka ruwa za a yi da jama'a to wannan wuri da aka samu yalwata shi akan irin wannan tunani da Allah ya ba bayinsa a nan da shekaru da suka wuce a ce maka gaya mutum ya ba ma mutuwa ba ko ya ji ciwo a nan gurin jifa wannan bai ma taso ba wanda kuma a kullun ana samun tunani yaya daga an gama aikin haji me ya kamata a yi akwai masana waɗanda suke tunanin gaya kaza ya kamata a yi domin a ƙara yin lauta ma jama'a to shine a nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wannan jamra farmaha manzon Allah ya jife ta wanda jifan ana yin shi ne da tsakuwa kamar guda bakwai tsakuwar kwa kada ta wuce kamar girman wake ko mu ce dawon masara wanda wannan tsakuwa guda bakwai kuma ba daga kazu musdalifa ba kawai zaka ringa famar tsuntar tsakuwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo musdalifa sallah yayi jami'i tsakanin magriba da isha da agama manzon Allah ya nemi wurin kwanci dan ba a bukatar ma mutun ya janye dare a wannan wuri abinda ake bukata ka kwanta ka huta saboda agoba akwai wasu ayyuka waɗanda suke masu yawa ran goma ga wata da aka wayi gari bayan sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya fuskanci alƙibla manzon Allah yayi ta'addu'a yayi ta'addu'a bai bar musdalifa ba sai gab da hudowar rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar mina lokacin da ya kama hanyar mina manzon Allah ya umarnin aka tsunto masa tsakuwa guda bakwai to wannan tsakuwa lokacin da in ka zo jifa iya abinda zaka yi zaka kusanci wannan rami tsakuwa ta farko idan zaka jefa sai ka ce bismillahi Allahu akbar sauran tsakuwar guda shida kowace in zaka jefa sai ka ringa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka jefa tsakuwa bakwai ka tabbatar da cewa kuma sun fada cikin wannan rami shine ake bukata summa atal manhar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jifa ya gama sannan sai yaje wurin soki hadaya an gane ko sannan yaje wurin soki hadaya lafazin almanhar ma'khuzun ne minan nahar in aka ce annahar shine kirji ba dan komai ba hadaya an gane ko ake amfani da wannan lafazi domin wato soke ta shine yace kuma atal manhar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje wurin soki hadaya fa qala sai yace hazal manhar wannan dai shine wurin suka sai yace wa mina kulluha manhar mina gaba ɗayan ta manzon Allah yace wurin yanka ne duk inda ka samu sai ka yanka hadiyarka sai yace wastaftatu jariyatun shabatun min qas'am kenan ana abinda muke so mu gane kenan bayan jifa kenan me zai biyo baya kenan yanka hadaya bayan kayan ka hadaya sannan abinda zai biyo baya wato shine aski bayan aski abinda zai biyo baya shine tawaful ifada kamar yanda bayani zai zo nan gaba shine yace wastaftatu jariyatun shabatu min khata'am wato wata yarinya budurwa daga cikin kabilar khata'am sai ta nemi fatawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana tai masa tambaya faƙalar sai ta ce ya rasulallah inna abi shekun kabiru ta ce mahaifina dattijo ne wanda shekaru sun tura in an ɗora shi raƙumi ma baya iya zama bashi da ƙarfin da zai zo ya yi hajji kamar yadda yake cikin wata riwaya ta ce faƙad adrakathu faridatullahi fil hajji wato farilla ta Allah game da yin haji da ya wajauta ma bayinsa yace ta rizki mahaifina amma ba shi da ƙarfin da zai iya yi a fa yuji zai wa an ahujja anhu ta ce ya rasulullahi yanzu zai wadace shi ni in je in masa in na masa haji wai ta yi qala ji an abiki manzon Allah yace kwarai je kiki ma mahaifinki haji kaga yanda ƴaƴan magabata suke da biyayya ga mahaifansu yanda duk wani aiki na alkhairi haka suke famar cewa mahaifansu sun rabauta da su yarinya ce ko budurwa take ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya tace mahaifinta ya zama dattijo bashi da karfin da zai je ya haji tace ya rasulullahi a fa yuji zai wa ana afuji anhu shin yanzu zai isa in je in masa haji in na masa haji tayi manzon Allah yace hujji an abiki je kiki ma mahaifinki haji ma'ana eh haji a madadin mahaifinki karin bayani illa kasancewar mu san da cewa shi wanda za a ma haji ya zamanto wani uzuri ya gitta masa in ma tsufa ko rashin lafiya ko mutuwa duk mutumin da Allah ya masa rasuwa ko mutumin da dattijantaka ta cin masa bai iya zuwa yaje ko kuma ba shi da lafiya to wannan akan iya zuwa rashin lafiya kuma musamman wanda ba a kwadan gushewarta kamar misali wace illa ta gaba da mutun yakan samu ko ta rashin lafiya ta jiki wanda ba a tsammanin warkewa to wannan akan iya zuwa aje a masa haji to amma wanda zai masa hajjin a tabbatar da cewa ya taba yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaji wani sahabi yana cewa labbaika an shukruma ya Allah na amsa maka na kuma amsa maka a madadin dan uwa na shukruma ma'ana zan mai haji manzon Allah sai ya ce masa hajjata an nafsi kama kanka haji sai ya ce sai manzon Allah ya ce masa man shukruma wane ne ku shugurma sai ya ce akulli au qaribulli ai wani dan uwana ne ya rasulullah manzo Allah sai ya ce kama kanka haji sai ya ce a manzo Allah sai ya ce hujja an nafsika thumma hujja an shugurma je ka kama kanka haji da farko sannan kuma kama dan uwanka shugurma dan haka kaida ba kowa yake ma wani haji sai wanda ya taba yi
na'am
qala sai yake cewa walawa unqal fadl manzon Allah sai ya karkato wuyan Al-Fadl ibn Abbas ya lankwaso wuyan shi Al-Abbas sai yake cewa ya Rasulullah lima lawaita unu qabli ammik dan me zaka karkato wuyan danka shi anan mahaifin shi yana kusa Al-Abbas shi yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Al-Fadl yana bayan raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan budurwa ta tsaya tana ma manzon Allah tambaya shi kuma Al-Fadl ya kwara mata ido sai kallon ta manzon Allah sai ya kama wuyan shi sai ya karkato ya juya ya maida shi gehe guda kamar yanda yake cikin wata riwaya hallo Al-Fadl sai ya kara waiwaiwa yana kallon ta manzon Allah ya kama wuyan ya karkata to shine shi anan mahaifin nashi sai yake cewa ya Rasulullah dan me kake karkata wato wuyan dan uwanka dan uwanka قال سي منزل الله يشي رأيت شابا وشابا منزل الله يشي ناغا سوري يدو جروا فلم آمن الشيطان عليك يشي دان هكا بان أمن شيما بشيطاني أكنس وتبتنا تنا إيفادوا شيني عنان سيشي ثم أتاه رجل سي ونمتن يزوما منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سيشي يا منزل الله inni to wannan kaga kenan wannan fa a cikin bainar jama'a ne fa to ina ga mutumin da zai kadaita da mutum wanda take muharramar shi ajnabiye shi wanda gaya a nan gaban su ne wannan dan amin sa ne gaya yana goye da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma gaya tambaya ce ta zo ta yi kuma a wannan shine dalilin da ke tabbatar da cewa fuskar mace ba al'aura bace ba in har huskar ta alliba take menene Al-Fadl zai ringa waiwaya yana kallanta huskar ta abu da take shi ya waiwaya ya kalle ta manzo Allah ya kama wuyan ya karkata ya saki kallanta manzo Allah ya kama ya karkata inda bayyanar da fuska haramun ne ga mace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tuntuni ya tabbatar masa saboda ka'ida malamai suka ce la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja jinkirin bayani game da lokacin da ake bukata baya halatta don haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yayi littafi mai suna wannan jilbabul mar'a al-muslima wanda a ciki dalilai daga magabata banda dalilan da suke cikin alqur'ani da sunna wanda suke tabbatar da fuskan mace ba al'aura bace ba ya halatta ta bayyana an gane ku in ta rufe ta kyautata in ba ta rufe ba kuma ba laifi ba ta yi shine anan sai ya ce thumma atahu rajul don haka malaman da suka haro masa irin musamman malaman Saudiya akan wannan mas'ala wanda su sun lazumta ma mace cewa dole ne ta rufe fuskarta wanda kuma babu dalilin da ya wajabta mata saboda in ka wajabta ma mutum abinda Allah bai wajabta masa ba kenan duk wanda bai yi ba kenan ka dora masa laifi to dan haka sai wani littafi wanda ya maida martani akan su kwarai kuma ya kausasa littafin da ake kiran shi da Ar-Raddul Mufhim saboda wasu suka yi miyagun kalmomi akan shi suka ce ai yana bude kofa ta tabarruji wai mata su tafi wai a tsiraice da wani wannan to anan kwarai yayi bayani sosai a cikin wannan littafi sunan shi Ar-Raddul Mufhim to shine anan sai yace thumma atahu rajulun sannan sai wani mutum ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah sai yace ya manzon Allah inni afadtu qabla an ahli yace ya rasulullah naje nayi tawaful ifada kafin naji aski yaya matsayin haji ta manzon Allah yace ahlik aw qasir wala haraj manzon Allah yace je ka kai aski an gane ko ko kai sai sai manzon Allah yace babu laifi a kanka chai inni afadtu qabla an ahli yace ya rasulullah naji nayi tawaful ifada kafin naji aski manzon Allah yace masa kai aski ko kai sai sai wannan duka babu laifi a kanka قال وجاء اخر سي وني ندبن يزو فقال يا رسول الله يجي يا منزل الله اني ذبحت قبل ان ارميا اي تنتن نا ينك هديا تا كافين لا يجيفا منزل الله سي يجي مسا ارمي ولا حرج كما جي كا كاي جيفر ينزو باب وني لايفي اكنكا وندا اقايدا ارن 10 غا وتا ايوكان يندا سكي افرقو ان ان تاسو دغ مزدلفا باين واي والغري ان ان زو جيفا زا اي idan akai jifa abinda zai biyo baya shine yanka hadaya bayan yanka hadaya sannan aski bayan aski sannan sai a gangaro makka zo ayi tawaful ifada haka ake bukatar ajira to shi wannan sai yace ya rasulullahi nazo nayi tawaful ifada kafin nayi aski manzo Allah yace ba laifi shi wannan yazo yace ya rasulullahi na yanka hadaya ta kafin nayi jifa kaga shi kuma abinda ya kamata yi jifa da farko sannan ya yanka hadaya manzo Allah yace kai ma ba laifi je kai jifa قال ثم اتى البيت سنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوم الكعبه فطاف به يي دوافي شينه طواف الافاضه bayan gama dawafi thumma ata zamzam sannan manzon Allah yaji rijiyar zamzam fa qala sai yace ya bani abdul muqallib yace ya ku ya'yan abdul muqallib laula an yaglibakum alaihin nas ba dan kada mutane su rinjaye ku su muku hin karfi akan wannan matsayi na ku na daraja ma'ana kula da shayar da alhazzai gaba da ruwan zanzar manzo Allah yace da nazatu yace wallahi da nazira guga na jinyo na sha to amma jama'a da zaran sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zira guga ya sha kinan kowa ma nashi ne kowa zai yi tarayya akan haka su kuma abu ne wanda sun gaje shi uwaye da kakanni matsayi ne wanda yake na daraja su suke kula da shayar da alhazzai qala wa fil babi an jabir malaki cewa a wannan babi akwai hadisi daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda wanda hadisin Jabir shine ummu hazal bab a maganar haji dai shine tushe babu hadisin da ya kai shi bayani dalla dalla akan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi haji don haka Sheikh Nasir Albani ya yi littafi akan wannan hadisi na Jabir hadisun nan littafin shine hajjatul nabiy sallallahu alaihi wasallama hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar rawaha Jabir kamar yanda Jabir ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ke cewa hadisin Ali dan Abi Talib hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce ba mu san shi ba daga Ali illa ta wannan fuska ta hanyar kenan Abdurrahman ibn al-Harith ibn Ayyash sai yake cewa wa qad rawahu ghayru wahid amma fa ba marwayci ba dai ba biyu ba sun rawaito wannan hadisi daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri misla hadha kwatancin wannan riwaya ta Ali dan Abi Talib sai yace wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi aiki kuma akan haka yake wajen malamai ra'au sun yi kudirin an yi juma'a bayna zuhri wal asri bi arafa wato ayi jam'in az-zuhr da al-asr anan arafa fi waqti zuhri a lokacin az-zuhr kenan za a yi jam'u taqdim da zaran lokacin az-zuhr yayi anan arafa sai a tashi ayi az-zuhr kai tsaye kuma sai a kawo al-asr in ya so a dukufa game da yin addu'a har zuwa fadawar rana wa qala ba'du ahli al-ilm wasu malamai suka ce idza salla ar-rajulu fi rahli idan mutum yayi sallah a mazau a masaukin sa ma'ana inda ya samu ya sauka a cikin zagayen Arafa walam yashhadu as-salata ma'al imam bi halarci ba sallah tare da limam anan kenan masjidun namira akwai wani katon masallaci wanda yake gab da shiga Arafa wanda ake kiran shi masjidun namira wanda sunan wurin shine namira anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka aka masa wata kubba domin da hantsi manzon Allah ya je Arafa to amma kafin ya shiga Arafa manzo Allah sai ya da zango a nan namira da rana ta gushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azhar da la'asar yayi jami'i da jama'a sannan manzo Allah da aga masalla yayi khutuba bayan gama khutuba manzo Allah sai ya shiga cikin zagayen Arafa to wannan wuri shine ake kiran shi kenan namira wanda babban masallaci ne aka yi a nan ake haduwa ayi azhar ayi la'asar sannan kuma limami yayi khutuba to shine anan yace duk mutumin da yayi sallah kenan anan masaukin sa inda ya samu ya sauka anan Arafa walam yashhadi salata ma'al imam bi halarci ba kenan sallah tare da liman anan masjidun namira insha a jama'a huwa bayna salatayn misla ma sana al imam anan inda ka sauka in ka ga dama sai ka hada kai jam'u ta gade daga kai azhar kai sai kuma sai ka kawo la'asar an gane in ma kai kadai zakai in ma jami'i zaku yi anan to abinda za ku yi daga zaran kun yi azhar kai tsaye sai a kawo la'asar wannan jami'i kuma yanda ake in an yi kiran sallah na azhar kenan kai tsaye daga an gama azhar za a tashi kuma a sake tare iqama kenan a kawo la'asar sannan azhar da la'asar kin kuma gaba ɗaya su kasaran su ake an gane ku mallan yake cewa Zaid ibn Ali shine ibnu Husayn ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam amincin Allah ya tabbata akan sa nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك